بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بايا هكا يمقوا ما سكلموا دسولاريو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya hada mu a wannan halka wanda mu a wajen mu ita ce halka ta 53 da ta 54 ma'ana tukuici ne na 53 da na 54 wanda muke aika wa dan uwa mai mana kyauta shine asalin sunna alhamdulillah kamar yanda kuka gani a takin rubutu na yau wannan halka za ta zama halqa ta ƙarshe a watan Ramadana halqa ta ƙarshe a watan Ramadana abin da yasa za ta zama ta ƙarshe a wallahi alhamdu mun samu taujihat daga jama'a kuma ciki har da waɗanda ba za mu iya a kauce umarnin su ba cikin dakatar da wannan halkar kwata-kwata a cikin watan Ramadana a jagoran mu shugabannin mu waɗanda kishin su da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanya suke ganin babu wani abu guda ɗaya tak wanda zai dauki hankalin mutum ya ja shi zuwa ga keta alhurmar abinda Allah ya sanya mai alhurmani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar wanda Bukhari da Muslim sun ruwaice shi daga sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yasqam fa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un sa'imun hadisin yana cewa idan ya zama awunin azumin wanin ku ne ranan da wanin ku yake azumi to kariyayi dukkan wani abu na rafas shine abin da ya shafi wannan alqur'ani ke cewa kamar fala rafasa wala fuzuka wala jidal fil hajj annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wani abu na rafas da abin da ya shafi harkan mata da sauran su kariyayi sannan wala yasqa kariya zamana ya zama mai tada jijiyar wuya mai musayar zance mai daga murya a wannan wata dan alhurmashi sai ce hasalima fa in shatamahu ahadun aw qatalahu idan wani ya nemi ya bace ka dole sai kun yi batun juna da shi aw qatalahu ko kuma ya nemi ku yi fada abinda zaka ce kace fa inni murun sa'imun ni azumi nake ai saboda haka dalilin wannan hadisi wanda shugabannin mu suka dora mu akai suka nuna ko babu bukata kowace iri wanda zamu dogara da ita wajen ketare wannan hadisin saboda haka muna roƙo Allah tabaraka wataala ya mana afwar jidal din da muka yi a cikin wannan wata mai alhurma na tsawon kwanaki guda uku Allah ya mana gafaran shi Allah ya kalle mu da lubufi da rahama cewa mu bayi ne masu gajiyawa masu kaskantar da kawunan mu kuma masu zunubi dama kullu bun adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun kowa dan adam yana da zunubi yana da kure mafi masu alkhairi wurin Allah sun da in sun yi kure za su tuba saboda haka yau wannan halkar tawa zan yi kokarin bada amsar maganganun malam naje saboda suna cike da shubha da yawa waɗanda barin su zai sanya makila wasu su dauka ko an dan samu gajiyawa cikin bashi ansa shi ya sanya za a dakatar wallahi babu saboda haka a yau ina albushir ga mutum biyu ga malam da mabiyan malam albushirin ku kofar ku yanzu a bude take cikin Ramadana duk abinda kuka so ku faɗa muryata za ta zama ta kauda kai daga barin ku amma ba albushir mai shedewa ba albishir ne na dan lokaci duk yanda nake biyar karatun malam a baya haka zan ci gaba da biya kuma duk points din da naga ya kamata in yi magana zan yi jotin idan Allah ya yarda ana sallah cewa wala Allah bayan sallah da kwana ɗaya ko da kwana biyu ya danganta zan dawo kuma zan dauko daga inda daga karatun yau na malam daga karatun yau duk wani point dake cikin karatun shi zan rubuta aje in Allah ya yarda bayan azumi daga za ta dora sabuwar gyar bayan azumi dukkan ku dauka kuma duk abin da ya magana a cikin wannan watan na azumi ya sha bulus a'a ya sha bulus ba za a maida masa rabbi a cikin azumi ba insha Allah al hurmar watan azumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutun ya nemi ku yi bacin juna da shi ko ku yi fada a watan azumi kai karka yarda ko da shi ya yarda to kai karka yarda saboda haka mun dauki maganar annabi alaihi salatu wasallam na cewa kar mu yarda wallahi alazim dan maganar annabi muhammadu kuma dukkan mu za ku dukkan masu kallon da saurare za su yarda cewa wannan dagara da aka yi ba ta taba nuna cewa muna da gezo ko guda ɗaya ba amma duk yanda tunda ba magana bace ta biyan bukatar rai magana ce ta addini to addini ne muke sanyawa a gaba duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa zai zama shine a sahun gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sha ta mahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sa'imun saboda haka inni imru'un sa'imun azumi nake saboda haka mu hada bayan azumi kai ka ci gaba ba laifi a wurinka ba laifi tunda dama in ka gawo hadisi sai ka ce mu ya lizamta kai bai lizamce ka ba to wannan hadisin ma yanzu ya lizamce mu saboda haka za mu yi koyi da hadisin Annabi alaihi salatu wasallam mu dakata saboda haka ƴan uwa ayi hakuri a insha Allah bayan sallah muna dauke da karatu tun daga maganganun shi na yau ba zan fasa bibiyar shi ina jotin maganganu ba amma zan fasa mai da magana saboda wancan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu ladar koyi da sunnar Annabi Muhammad kuma Allah ka karfafe mu a cikin bin maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gabatar da ita akan komai a yau jiya malam yayi magana akan hadisin damarata ya bada dariya kwarai kuma wannan ya nuna raunin malam saboda wasu dalilai wannan hadisin tun lokacin da na kawo da wannan hadisin ran da na kawo shi wallahi nayi zaton washe gari malam wannan ganin zai kawo sai yayi ta yawo na kyale shi dalili shi malam kwata-kwata ba karatun shi da mustalahal hadis ma babu shi yau zan yi bayani dalilai na da cewa babu shi da aka zo abun mamaki sai da wani mai yin comment a rubutun shi a karatun tukan shi yau kusan kwana uku ko hudu yana cewa malam ishara ka diba silsilatul ahadith ad-da'ifa na Imam Nasiruddin al-Albani ya rafa hadisin nan ya rubuta mai yau ya rubuta mai gobe ya rubuta mai jibi ina ga ko basu gaya mar ba ko ku dadewa ne yayi bai iya samu ya hada kan hancin zaran ba bai gama rasas din shi da binciken shi ba tunda kun san yana samun lokaci da yawa ne yayi bincike sannan ya fito shi yasa komai din ma sai ya rubuto ya zo na karantowa malam ka bani mamaki ya kamata a ce tirran farko ba ya tara amma zaka tsaya mai gardama da kai ba a'a wannan matsalar da kake ganin ta ishe ka garkuwa ita ya kamata ita na shiryawa tun wuri in shafi kanka kana cewa zaka shafi kan mutane ita na shirye in shafi kanka da ita Allah ya suturce ka sai wani jahili daga cikin masu sauraron ka yayi kokarin dora ka akan keken bira wanda yau wannan maganar da kai zai ƙara nuna wa duniya raunin ka ilimi sai mace maka ƴan kallo sun bada gudunmuwa sannan aje a hada a research a fuddo abinda zai ƙara bayyana jahilcin mutum a fili yanzu misali tunda ka fara da maganar hadisin abdalu na kawo hadisin abdalu an yi kaza kaza shi wannan hadisi mun gadi ne abun mamaki maimakon ka kawo mana tarihin mun gadi sai na ka kalli computer shi kuwa shi ko mutum ko yana da karamin ilimi dai karamin mafi karancin abin da ake haddace a ilimin hadisi shine bai kuniya kana maganar hadisi mun kadi sai ka tafi kana umursalin mihu sahabi sakat bayan ka diba computer ka karanto umursalin mihu sahabi sakat menene alakan wannan abin da ka kawo hadisi mursali maganar shi daban ne hadisi mun kadi maganar shi daban ne in maganar mursali zaka mana kai mana maganar hadisi mursali in maganar hadisi mun kadi zaka mana ka mana maganar hadisi mun kadi domin akwai bambanci dan wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsani. Shi hadisi munqati daban, mursali daban, suna haduwa kan, amma bari kaji in sun tashi haduwa yadda suke zama. Dukkan hadisi mursali munqati ne, amma ba dukkan munqati yake zama mursali ba. Ka rike wannan kaida, dukkan hadisi munqati, dukkan hadisi mursali munqati ne, wannan hakiki. Amma fa ba dukkan munqati yake komawa mursal ba. Dan kar ka dauko kana mana magana hadisi munqati kace mana kuma hadisi mursal ba, dukkan munqati yake zama mursali ba, amma dukkan hadisi mursali munqati ne, wannan mun sallama, haka yake a ilimance. Kaji da kyau wannan kenan, sai nuna mana rauninka da ilimin hadisi ya sanya ka kasa bambanci tsakanin munqati da mursali. Kai maganar hadisi munqati kawai sai ka janyo baitin mai baiquniya akan mursali a zatanka, dukkan su ɗaya ne, a'a, kamar bambancin annabi ne da manzo, ko dukkan manzo mursali annabi ne, amma ba dukkan annabi ne yake zama mursali ba. To haka ne abu misalin su yake a hadisi munqati da hadisi mursal. Hadisi mursal duk mursal munqati ne, amma ba duk munqati yake zama mursal ba. Ka rike wannan, ina fatan wannan darasin da na muka nayo zaka gode mani, dan na san kana da iskali a wannan. Tunda ka fara magana ana cewa kallon tukwaro, da mutun yayi magana a fanni za a gane shi. To yau mun gane wannan. Sannan abu na biyu da ka kawo Baqiyatu bin al-Walid da maganganun malamai akan tajlisin shi, maimakon ka kawo mana maganan tajlisi, saboda hadisi al-mudallas, al-hadisi al-mudallas yana da rudanin da karamin mai karatu ba zai warware shi ba. Shi ya sanya sai ka tafi wanda yake maka sauki, kawai sai ka je ka kawo mu'anani, mu'anarun ka ansa idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusanko. To amma ji da kyau, mu'anan malaman hadisi da yawa sun tafi akan cewa mu'anan ba a ko ina ake illata shi ba, ba a ko ina ake illata shi ba, saboda anana din nan malaman hadisi da yawa sun ruwaita hadisi da anana. Inda hadisi da anana yake da matsala shine idan rawi ya zama mudallisi, kamar yanda kai magana akan Baqiyatu bin al-Walid, shi ma za mu duba wannan. To amma ya kamace, to idan rawi ya zama mudallisi shine ake shakkun hadisin shi in ya ruwaice shi da anana, in bai samu tawadi'u da shawahid ba. To aida sai ka fito ka gaya ma mutane menene tajlisi, kashi nawa yake so, kuma shi Baqiyatu bin al-Walid a cikin tadlisin nan, a cikin anwa'ut tadlis, wanda yake zarge shi da shi. Sannan a tare da cewa mudallis ne, amma ya fitar da hadisi, shi hadisin akan kanshi, malaman hadisi suka shedi cewa hadisin nan hasani ne. To me yasa waɗanda suka fi ka sanin hadisi Baqiyatu bin al-Walid sun tabbatar mudallis ne, wannan shine shaidar da kowa ya mar. Amma kuma suka fitar da wani hadisin shi, wani hadisi mustaqilli, sai suka inganta hadisin. Wato ka wadu wata kalma kana cewa ina cewa hadisin ma sahihi ne, bayan ma hasani ne. Ni idan zan faɗe shi da Larabci, tunda na fara magana hasani nake ce, amma idan zan faɗe shi da Hausa sai in ce an inganta shi. Dalili, ni ban san wata kalma da zan fassara hadisi hasani ba da Hausa wanda ba inganci ba, ban sani ba. Inda Larabci ne nasa akwai bambanci tsakanin sahihi da hasani, amma fa ka sani duk shurutus sahih, hasani yana da su sai a wuri daya, a wajen dhabt, anan ne kadai ake bambanta hadisi sahihi da hasani a gurin malaman hadisi. Shi kuma hadisi hasani yana tare da sahihi gab da gab, daraja shi ce kadan ta rago akan sahihi, amma ba dhaifi bane. So da haka in zan faɗe shi da Hausa zan ce ingantacce, duk hadisi hasani ni da Hausa zan faɗe shi ingantacce. Dalili, kamar yadda na faɗa, rutubar shi da ta sahihi haka suke tafiya, dan bambanci ne kadan. Shi yasa da ka karanta bai kuniya ka fahimta ma, sai ce wa kullu ma arrutubatil husni da yake cewa awwalu sayyi wa matasal isnadu wa lam yashuz aw yal yarwihi adlan dabin am muslim mutamaddin fi wal hasan al ma'ruf turqan wajadat wal hasan al ma'ruf turqan wajadat wal hasan al ma'ruf turqan wajadat. Shi hadisi hasani shine wanda shi ma a hanyoyin shi kamar hadisi sahihi, sai dai bai kai shi ba a wajen inganci ya dan ragu kadan daga martabar hadisi sahihi wal hasan al ma'ruf turqan wa gadar rijaluhu la ka sahihi shahara abinda nake so in fada kenan wal hasan al sahih wal hasan al ma'ruf turqan wa gadar rijaluhu la ka sahihi shahara shine bambancin kawai shi rijalul hadis sun gajiya wajen shahara da dab akan rijal sahih shine bambanci kadai amma shi ma sahihi ne so da kai da kana da ilimin hadisi da baka yi challenge ina ba akan wannan lalle ya tabbata mallan kana da rauni mai karfi a ilimin hadisi shawara dayan biyu ko dai ka daina magana akan wannan ilimin na hadisi dan kar asiri ya ci tuwa ko kuma idan zaka yi magana ka rika samu kana tarkizi ka rika samun lokaci wadatacce kana yin research wannan abun ba zai kai ka ba haka so da haka wannan hadisin na Baqiyatu bin al-Walid kana magana akan Baqiyatu bin al-Walid mudallis ne amma sai ka ce mamaki al-Imam al-Haythami ya ruwaita hadisi a wurin shi kuma ya ce masa hasani yace kuma Tabarani ya ruwaita hadisi gurin shi ya ce hasani kuma Ibn Kathir da ya kawo shi cikin Jami'ul Masani da Sunan shi ma bai raunana shi ba kamar yanda kai kokari shi ma sai barshi hasani ne yasa ka tambaye kanka to abin da ke nuna baka san ilimin hadisi ba ko kuma ka koyi saboda san zuciya ba dukkan shirawi mudallis ba dukkan hadisin shi ba ake raunanawa dan tadlisi in dai sifar wannan ta tadlisi kadai abinda za a fara dubawa shin sika ne to duk malamai da suka yi magana akan Baqiyatu bin al-Walid sun tabbatar da sika ne dukkan su matsala dai suka dora masa shine yana yin riwaya daga da'ifai yana yin riwaya daga waɗanda ba a san su ba yana kuma tadlisi wannan shine gaskiyar lamarin amma sika ne an tambayi bari karanto ma daga abin da ka karanto a cikin littafin da kai hujja da shi shine siyar alamin nubala ko a ciki yana cewa qala yaqub bin shayba baqiyatu thiqatun hasanul hadith idha haddatha 'anil ma'rufin ويحدث عن قوم متروك الحديث وضعفاء وضعفاءه ويهيد عن اسمائهم الى كناهم وان كناهم الى اسمائهم ويحدث عن من هو اصغر منه ابو نفرقو ده يعقوب بن شيبا kamar yanda zuwa cikin sirru alamin nubala sai ce abu na farko ce da zan yi shaida akan baqiyatu bin walid sika ne wannan ba tantama akan kasancewa shi sika sannan hasanul hadith yana da kyawawan hadisai idza haddasa al ma'rufin to ilahi akan wannan kaidar mubita yace idan ya yi riwaya daga mutanen da aka sani in ya yi riwaya daga waɗanda aka sani to ya tabbata hadisin shi hasani dike wannan hasanul hadis idza haddasa anil ma'rufin idan ya yi riwaya daga wanda aka sani ma'rufin mutum to ya zama hadisin shi hasani ne amma idan yayo riwaya daga wurin su ne ake barin hadisin shi a cikin da'ifai shi yasa yace wayu hadithu an qaumin masharuki alhadisi yana yin riwaya wasu lokuta daga mutanen da ake barin hadisin su to idan yayo riwaya daga su sai a bar hadisin ba dan shi baqiyatu ba a dan wanda ya amso a hannun shi ka gane sannan wadhafa a yana yayo riwaya daga da'ifai sannan wa yahidu an asma'ihim ila kunahum wa an kunahum ila asma'ihim wannan shine tadlisin da ake masa magana tadlisi kashi uku ne wato bari in fassara wannan yana karkacewa daga sunayen waɗannan da'ifai din in an san sunan mashhurin sunan da ya shahara da shi sai ya bar sunan sai ya faɗa alkunya shi dan ya dallasa shi ko kuma in alkunya ce shahara da ita sai ya bar alkunya sai ya faɗi sunan shi dan ya dallasa shi amma baya canza shi kaji abinda Yaqub bin Shayba ya faɗa to malam tadlisi kashi uku ne akwai tadlisi shuyukh akwai tadlisi taswiya akwai tadlisi shuyukh tadlisi taswiya sai kuma awwalu al-isqat li shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an wasani la yasqituhu lakin yasif awsafu bima bi la shida ta tadlisul isnad an fahimci wannan to wa'annan tajlis din sharrin tajlisi mafi sharri shine tajlisin taswiya wannan tajlisin taswiya wannan mutumin baya yi baqiyatu bin walid baya tajlisin taswiya wannan ko malamin ka albani ya tabbatar yace da yawa daga waɗanda ba su da zurfi a ilimin hadisi suna kamar irin ku kenan suna zargin baqiyatu bin walid da tajlisin taswiya sai ta ma baya yi yana tajlisin shuyukh me tajlisin shuyukh idan ka je gurin malami ka saurari hadisi a wurin shi sai ka anso wasu hadisai a wurin shi wata rana kuma sai ka samu hadisin shi shi wannan malamin daga wajen wani wanda ya je daga gurin shi ka fahimta idan ka tashi haddasar da wannan hadisin kai baka ji shi da gurin shi ba amma ka ji shi da gurin wanda ya ji shi sai ka ketare wannan sai ka kawo sunan shehin naka Ibn Hibban ya yi taka tsantsan da yawa akan wannan shedar da ake wa shi Baqiyatu bin Walid akai sai da yayi tafiyayya ji har garin shi zamu kawo abin da Ibn Hibban ya faɗa akan shi amma abin da nake so anan da yace shi a Yaqub bin Shayba yace Baqiyatu siqa hasrul hadisi za hadisa an marufin idan yayi riwaya daga waɗanda aka sani to wannan hadisin shi ya zama hadisi hasan to hadisin Baqiyatu bin Walid wannan da al-Imam al-Haythami ya inganta al-Imam al-Tabarani ya inganta shi da kalmar hasani ba da sahihi ba kar saboda kana wa mutane wannan da kalmar hasani ba da sahihi ba wannan hadisin da ya inganta da kalmar hasani ya hasa isi masa hasani Imam al-Tabarani da Imam al-Haythami da Ibn Kathir dalili wannan kaida suka dauka idza haddasa anil ma'rufi fa huwa hasan al-hadis to wane ne shi Baqiyatu bin Walid ya ruwaya a wurin shi yayi ruwaya daga Abu Salamata Sulaiman ibn Sulaimin Sulaiman ibn Sulaimin wannan ma'arufi ne ba shi da kowace irin illa wurin malaman hadisi ma'arufi ne shi kuma daga wayo daga Yahya bin Jabir ne Ta'i shi ma siqa ne ba wanda ya illata shi ba wanda ya illata shi so da haka izan idan inda ake barin hadisin Baqiyatu bin Walid malam kaji da kyau in faɗa maka inda ake barin shi sai idan yayi tajlisi na sunan rawi din ko alkunya shi dai kenan ya karkata daga sunan shi da aka sani ya kawo alkunya ko ya karkata daga alkunya ya kawo suna shi ma in aka bi aka gane wannan rawin da yawa wannan canjin siqa ne ya tsira sai magana ta biyu shine idan yayi riwaya daga da'ifi za a bar mai hadisin shi a matsayin da'ifi ba dan shi Baqiyatu ba dan wanda ya amsa a wurin shi in yayi riwaya daga gurin majhuli za a bar masa hadisin shi a matsayin da'ifi ba dan shi Baqiyatu siqa ne sai dan kasancewar wanda ya amsa a hannun shi ka fahimci wannan so da haka anan tunda yayi riwaya daga ma'rufin shine ma'ruf wannan na farko shine Abu Salamata Sulaiman ibn Sulaimin shi kuma ya dauko daga Yahya bin Jabir ne Ta'i shi kuma daga Salawata Damarat bin Salawa shi ko sahabi ne Damarat bin Salawa wanda ya bada labarin so da haka idan muka dauka anan shine dalilin malaman hadisi masu ilimi da suka inganta hadisin ai zai baka mamaki kamar yadda ka faɗa kai ka kasa gano me yasa suka inganta hadisin shi ga ka'idar idza haddasa anil ma'rufina fa hadisuhu hasanun in ya bada labari yayi riwaya daga waɗanda suke ma'rufai to hadisin shi ana amsa amma in yayi kawo daga majhulai ko da'ifai to hadisin shi ba amsa to wannan hadisin ala zatihi wannan hadisin da malaman hadisi suka bi suka ce to a wanda za a dora hadisin shi a hasani ne ya fito saboda haka suka ce hadisin wannan hasani ne malam kai adalci ka koma ka karanta ilimin nan sosai dan ka gane shi abinda kake cewa a ba za a anshi hadisin mudallis ba idan yayi anana gaskiya ne wasu daga cikin malaman hadisi sun tafi a haka daga ciki akwai Imam Zahabi shi mai littafin da ka karanto Imam Zahabi ya ce a da ya kawo maganar Ibn Sa'ad akan shi Baqiyatu ya ce Ibn Sa'ad yana cewa kana Baqiyatu sikatan fi riwayati an thiqati baqiyatu sika ne in yayo riwaya daga sikatu kaga irin maganar da Yaqub bin Abi bin Shayba ya fada sai ce da even fi riwayati an gaida thiqati amma idan yayo riwaya daga dhaifai sai a ce riwayati hadisin shi dhaifi amma in yayo daga sika sai a ce hadisin shi sika to anan sai shi al-Imam Zahabi wannan kalmar ce Imam Zahabi sai ta dauke ka cewa Zahabi sai ce qultu wa huwa aidan dha'iful hadithi idha qala an wannan magana ce ta Imam Zahabi amma maganan malamai ko da yake yana da goyen bayan Imam Nisa'i su biyu nan a duk waɗanda suka yi magana akan Baqiyatu bin al-Walid su biyu ne suka ce ba a an sa hadisin shi idan yazo da anana bance su biyu kadai ba duka kwata-kwata za a samu daga malamai na yanzu waɗanda suke da ra'ayi irin naka wanda da sun samu dama ma soke hadisin za su yi duka dan dai an riga yasu an rubuta bayan da za su icire shi suna so su soke shi da irin wannan tunanin nakan irin mabiyanka na baya-baya za su iya dawowa su ma su ce eh amma dai a magabata daga shi Imamun Nasa'i sai wannan al-Imamu Zahabi su ne suka tafi cewa ba a an sar hadisin a Baqiyatu bin al-Walid idan yayi an ana banda su ba wani sai dai waɗanda suka biyo su ba shaida kuma Imam Muslim da kanshi ya ruwaita hadisin shi da an ana Imam Muslim ya ruwaita hadisin shi da an ana so da haka cewar da kake shi kuwa kai da kanka ka faɗa mana kace banda Bukhari da Muslim ba wanda suka sharɗanta wa kansu inganci a littafai to waɗanda suka sharɗanta ma kansu ingancin sun ruwaita hadisin shi da an ana so da haka it means sun tabbatar ba dukkan hadisin shi ne ake maiwa ba kamar yadda kai kake ikirari saboda karancin ilimi akwai ka'ida ta anje hadisin shi akwai ka'ida ta rishin ajewa ta zanda za a dauka sannan akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal an tambayi dan shi yake bada labari kamar inda shi mana nan cikin littafin da ka bana su in fitar daga littafin da ka na sirru alamin nubala saboda kar ka kawo wani hujumi daban kace baka yadda ba ai shi yasa nake kawo maka daga littafin wanda ka yadda Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal yake cewa su ila abi an baqiyata wa isma'il an tambayi baban shi tsakanin baqiya da isma'il dukan suna cikin dirisi ruwat ne daga cikin sham suna cikin shamiyin faqala sai imamu ahmad ibn hanbal yace baqiyatu ahabbu ilayya idza haddasa an qaumin baqiyatu ahabbu ilayya sai yace baqiyatu shi nafi so gaskiya a cikin su idan yace ahabbu ilayya ma'ana yafi masa wancan kenan shi yana inganta shi sai yace idza haddasa an qaumin lan subi ma'rufina fala taqbalu amma idan ya bada labarin hadisi daga mutanen da ba ku sani ba to kar ku ansa saboda shi an ce kawai bawan Allah shi hadisin kowa ma an sake yi shine matsalar shi ya sanya aka sa mai ido idan ya anshi hadisi na wanda ba mai inganci ba to shi ba sai a ce to hadisin da ifi dan wanda ya ansa a hannun shi ba dan shi kanshi ba amma in ya ruwato daga ingantattu ana amsa wanda shine ka'idar da suka dora Ibn Hibban bari in faɗi abinda Abu Zur'a Ar-Razi ya faɗa yace baqiyatu ajibun idza haddasa an siqati fa huwa siqa wa yuhaddisu an qaumin la yu'rafuna wa la yudbatun wa qala ma lahu aibun illa kasaratu riwayatihi an majhulin fa amma sidqu fa la yutanna sidqi inji Abu Zur'a sai ce baqiyatu mutun ne mai abun mamaki idan ya bada labari daga siqatu fa huwa siqa to shi ma ya zama siqa dan shi akan kanshi siqa ne sai dai matsalar shi yana ansa daga dhaifa sai ce to ran da ya kawo labarin hadisi daga siqa ana ansar hadisin shi dan shi ma ya zama siqa wa yuhaddisu an qaumin amma fa yana ruwaitar da hadisi daga wasu mutanen da la yu'rafun ba a san su ba wala yubatun ko ba a tantance su ba saboda haka sai ce wa qala malahu aibun illa kasaratu riwayati ina so in fada maka shi baqiyatu bin al-walid inji Abu Zur'a baya da kowace irin aibi illa kasaratu riwayati an majhulin illa kawai riwayar shi da yake yawan ansa daga mutanen da ba a sani ba mutanen da ba a sani ba yana yawan ansa hadisin su shin ba a san su ba an sani ko shi ya san su ya shaide su wannan shine abin tambaya amma dai tunda malamai sun ce majhulina ne mu bar su kar mu bude wannan babu a sha halal dan kar a ce zamu canza wata ma'ana wai suna cewa wai muna da ai Allah ya sa muna da dibara muna da hazaka zalaka wani to so kake mu zama dole yayin shi hannun ku ne su ba su comment suna cewa ai zakin baki munir zakin baki wane ne yana da shegen wayo to baka so mu yi wayo so kake mu zama dole ai dolo baya iya da'awa ai dole sai kana da wayo ai dolo baya iya da'awa shi yasa ya ba wani mai da'awa da Allah yake aikowa mai tabon hankali ko na sai mai lafiyayyen hankali mai fahimta ga ta malam so sai cewa inji Abu Zura sai ce fa amma as-sidqu fala yu'tamina sulki ta mai ana maganan gaskiya shi fa ba za a kama shi da laifi ta kowane bangare akan gaskiya shi ba za a iya yin tabo akan gaskiya shi ba wannan shine shi da dukkan da suka masa to Ibn Hibban ya faɗa yace da khaltu hims yace naji nayi tafiyayya naji har hims hims sunan gari ne wa akbaru hammi sha'anu bakiya babban abin da ya dame ni da ya sanya ni na tafi ganin shine sha'anin bakiyatu bin walid din nan fata tabbatu hadithahu sai na bibiye hadisan shi gaba daya wa katabtu nuskha ala alwajhi sai na rubuta kofi na hadisan a wata fus a wani guri wata tabbatu malam ajid bi ulumir riwayat min riwayatul qudama anhu fara'aituhu thiqatan ma'munan sai ce da nabi sai na rubuta nabi bi abinda ban samu ba daga riwayar qudama magabata daga gurin shi sai ce da nabi bi hadisan shi da hadisan da ban samu ba daga magabata daga gurin shi sai ce sai na sami bayan nayi bibi wannan nabi bi wannan nabi bi wannan nabi bi wannan nabi bi wannan sai ce sai na same shi siqatan ma'munan wato abinda yake nufi hadisan shi baqiyatu bin al-khalaf din nan bin al-walid yace sai rubuta su gefe sai ya dauki hadisan wasu malamai ingantattu sai ya rubuta gefe waɗanda ya inganta su sai ya rikafi shin wannan abin da baqiyatu ya faɗa zai sha bamban da wannan siqatin da suka faɗa wanda ba su ansa daga hannun shi ba sai ga sun yi daidai nashi nasu sun yi daidai nashi nasu sun yi daidai to dan me abin da ake jiwa tsoro abin da ake jiwa tsoro duka shine karka canzawa annabi ma'ana sai ce to da nabi yace sai na fahimci na ganshi ra'aituhu siqatan ma'munan wallahi duk abin da zai bada labari siqa ne kuma amintacce ne baya ƙarya sai ce lakinnahu kana mudallisa kadai yana tadlisi sai ce tadlisin ma kuma da nabi biya sai naga ina ne yake tadlisi tadlisin shine shi dan kasance tadlisi shi yake ne yake yi inji Ibn Hibban sai ce shi ima a Baqiyatu bin al-Walid ya saurari hadisi daga Shu'ba ya saurara daga Malik ka fahimta sai ce to ya saurara daga Ubaydullah bin Umar bin Amr sai ce to waɗannan mutum ukun da ya ji hadisi daga gurin su to yakan yi tadlisi wani lokacin hadisin da aka da ya samu daga wani zuwa gare su maimakon ya faɗi wannan tunda shi ma yayi karatu a wurin su sai ce a wurin su ya ji shine tadlisin Ibn Hibban da ya bibiya sai da ya samu inda yake tadlisi ma guri uku ne wurin Ubaydullah bin Amr da Shu'ba da Malik sai ce wayayi ma akhazahu walakin kana mudallisan ya kasance kawai illa shi yana tadlisi yudallisu ala ubaydillah ibn umar wa shu'bata wa malik ma akhazahu am mithl mujash ibn amr wa sari ibn abd alhamid wa amr ibn musa wa ashbahihi sai ce yanda yake yana tadlisi akan ubaydillah ibn umar ibn amr yana tadlisi akan shu'ba yana tadlisi akan malik cak idan ya samu hadisi daga wani su kamar daga Mujash bin Amr ko daga As-Sari bin Ubaydillah bin Abdul Hamid ko daga Amr bin Musa da wasu waɗannan sai ya cire waɗancan waɗanda suka zama wasu ƙarshi da Maliku sai ce ya jiyo daga Maliku shine ce farawa an ulaika thiqatil ladzina ra'ahum bi tadlisi ma sami min haula'i tu'afa'ahu sai ce idan misali ya ji wani rawi dha'ifi yayo riwaya daga Maliku sannan kuma shi baqiyatu din nan daman ya samu hadisin daga Maliku ko kuma a'a daman shi dai yayi karatu a wurin Maliku to yau sai ya ji wani rawi yayo riwaya daga Maliku to in ya ga dama sai ya tadlisi sai ya cire wannan rawi din sai kawai ya ce Maliku ya ce kuma a kota ka'ida ta malaman hadisi suka ce shi fa tadlisi ba ƙarya bace dan abin da yake zama ƙarya a fara tuhumar rawi ba da silisi kawai ba a'a bai ji daga Maliku ba sai ya ce haddasani Malik to wannan shine ƙarya in bai ji daga bakin shi ba amma sai ya ce an Malikin to ya ta me ya ji ne ko ko ya ji daga wajen wani shine fa mallan ya kamata ka fahimci tadlisi sosai tadlisi mafi sharri shine tadlisi ta suya daga shehinka sika daga wani da'ifi a tsakiya sai shi kuma daga wani shehin shi sika da ka tashi sai ka ambaci shehinka da ke sika ne sai ka goge wannan da'ifin da shehinka yayi hadisi yayi ruwaya a wurin shi sai ka faɗi shehin shi dan shi ma sika ne shine tadlisi ta suya wannan shine mafi sharri duk da al-Imam Zarqani ya ce shi al-Walid shi wannan Baqiyatu bin al-Walid yana tadlisi ta suya amma malamai sun ce baya yi wannan kalmar tadlisi ta suya duk malamai sun tafi baya yi yana da tadlisi shiyo tadlisi shiyo wannan maganganu ne wanda kila in kana da hannu a cikin ilimin hadisi ka san su masu sauraron ka waɗanda ko bambance shi roman kabla na busiyo ba lalle su fahimci abin da muke faɗa ba amma kai kila ka sani kuma na san kila zaka yi ta'aliki zamu haɗu da kai a bayan azumi in Allah ya yarda akan wannan so da ka shine Ibn Hibban yace farawa an ulaika tiqati alladhina ra'aw so da ka idan ya tashi sai yayi riwaya daga waɗannan tiqati din da ya daman yayi karatu a wurin su bitadlisi ma sami'a min ha'ula'i du'afa ta hanyar yin tadlisi sai ya ruwaito abinda yaji daga wannan da'ifan daga waɗancan tiqatin shi hannan shi sai ya cire waɗannan da'ifan tunda da'ifan nan kuma almajiran Maliku ne misali ni ma almajiran Maliku ne ba buƙatar in zan bada labari daga Maliku sai na mutu kanku wannan shine tadlisin da yake fa kana ya kulu so da aka sai ya kasance zaka ji yana ta kala Ubaydullah ko ka ji ya ce kala Malik ko ka ji ya ce kala Shuba saboda haka a to waɗannan sai mutanen da suka sai waɗanda ya ba riwaya fahamalu sai su dauka abin da yake nufi an baqiyata an Ubaydullah in yace kala Ubaydullah Ubaydullah ya ce sai waɗanda suke da riwayan sai su dauka waɗanda suka ji hadisi a wurin shi sai su dauka cewa yana nufin baqiya daga Ubaydullah ko kuma baqiya daga Malik wasaqat al-wahi bainahuma to wanda yake da raunin dake tsakanin shi baqiyatu din da Malik din ko baqiyatu din da Shuba din ko baqiyatu din da Ubaydullah sai zama an yadda shi to idan an yadda shi falta zakal mawdu'u bi baqiya wa takhallas al-wadi'u min al-wasf to wanda ke da raunin tunda an sauke shi to ya kukuce daga danganta masa raunin sai a maido raunin kan wanda ya sauke shi shine baqiya kai asalin waɗanda suka da'afa baqiyatu bin walid da me suka da'afa shi so da haka idan ka kula da kyau kuma shi albaninka yana daga abin da yayi ƙarin bayani sai ce kuma mafi yawa ma almajiran da suka anshi ilimi a wurin baqiyatu bin walid su suka jawo wannan matsalar dan me saboda wasu lokutan ma su ne suke cire waɗanda ke tsakanin shi baqiya din da malaman nashi ko kuma a'a idan yazo kawai ya ba su labari ya ce Maliku ya ce sai kawai su dauka abin da yake nufi kenan saboda haka wancan wanda ya cire din sai zamana an dauko raunin shi an maido shi kan baqiya tunda yanzu shi babu shi so wannan dai shine tadlisin baqiya to tunda haka ne sai malamai suka ce to yanzu ba duk hadisin shi za a ansa ba idan ya ruwaitar daga siqatu ana ansa hasani ne idan ya ruwaito daga du'afa ba a ansa hadisi ya zama da'ifi to wannan ka'idar akan ta ne ya ruwaita hadisin Damrata bin Sa'labah akan ta ne ya ruwaita Damrata bin Sa'labah daga siqati ya ruwaita ta shi daga Abi Salamata Sulaiman bin Sulaimin siqa daga Yahya bin Jabir At-Ta'i siqa daga sahabi Damrata bin Sa'labah shine dalilin da yasa kai ka kasa ganewa malaman sun gane shi sai suka ce hadisin hasani ne saboda wannan ka'ida suka bi zancen cewa duk hadisin da baqiyatu ya ruwaice shi da ana wannan hadisin da'ifi ne a wurinka aka ji ra'ayi ne na al-Imam Zahabi Allah ya saka masa da alkhairi da Imam An-Nasa'i Allah ya saka masa da alkhairi amma ka sani ya kamata yanda ka kawo wannan ra'ayin tun da shi kadai yama dadi to ka kawo sauran ma waɗanda suka bambanta suka ce a'a ba duk an anashi ba sai ake kin ansa ba duk an anashi ake kin ansa ba ra'ayoyi ne daban na malaman hadisi dai kenan na biyu wai kai malamin tambaye kama shin wai shi duk hadisi in an ce hadisi dha'ifi baya aiki ne kwata-kwata kwata-kwata wannan shike nuna baka da hannu a cikin ilimin hadisi akwai fuskoki da ake ansa ilimin hadisi ake ansa hadisi dha'ifi amma kai yanzu a madmunin zancen ka kana so ka nuna wa duniya kawai in hadisi ya zama dha'ifi ya zama hadisin ƙarya akwai bambanci tsakanin hadisi mawdu'i da hadisi dha'ifi duk da zamu iya cewa yana cikin akasa tunda aka ce wa kullu ma arudu wa til husni qasr fa huwa dha'if wa huwa saman kuthur to wa huwa saman kuthur ko kuma huwa saman kathura to idan muka kalli wannan zamu ce ma ka sani ba dukkan hadisi dha'ifi bane akwai hadisin da yake zama dha'ifi wajen adalatin rawi akwai hadisin da yake zama dha'ifi wajen daftar rawi wajen su'il hifz akwai hadisin da yana zama dha'ifi wajen inqira'us sanadi akwai hadisin da yana zama dha'ifi ga sunan dai hanyoyin dha'fin hadisi to hawa hawa ne tun daga hadisin dha'ifi mai sassaukan rauni wanda ana amfani da shi a wasu fuskoki hadisin da aka yarda ittifaqan ba amfani da shi a ko ina shine hadisi mawdu'i gatimal wannan kan ba amfani da shi a kowane fanni an fahimta so da haka wannan shine dai a takaice magana akan Baqiyatu Ibn al-Walid wallahi da ka sani da baka yi ba saboda mutane daliban ilimi da suke da hannu a masallar hadisi wallahi sun maka dariya kuma sun nuna abun naka kawai kallafawa kai ne kawai kallafawa kai ne kai ba fannin ka bane ba ka tsaya a fannin ka kawai na inda ka fi kwarewa ka zagi wasu ka ja nasoshi ka ce kafirai ne su baka yadda da musuluncin su ba su wane bazan kafirta su ba wai bazan kafirta su ba ni ban kafirta inda ni ka ba wai ban kafirta su ba to ka kafirta su ba mana menene tunda addinin ba naka bane so wannan da aka gurguje a sharhin da zan maka ko karatun da zan koyar da kai yau a musallal hadis tunda na san kana da raunin shi kuma alhamdulillah na san karatun mu na yau zai baka dama ya zame maka allura ka zabura ka je ka ƙara bazama a cikin wannan fannin baka makara ba ai ka fara da baikoniya za ta bara sannan kai wata magana shekarun jejje ma ka tisa ta to wannan hailo ya sake nuna jahilcin ka a bangaren tarihi har wayo nan mun kama ka musallal hadis kuma yanzu gashi zamu kama ka a tarihi cewa babu dan dariƙar tijjaniyar da ya taba yin jihadi babu kamar ka jahilci wa shugaban futi ni ban so in yi magana akan wannan ba saboda na san daliban ku ƴan boko wannan ko da secondary school yaro yayi ya gama in dai yayi islamic studies to zai san waye shi Umar Rufuti Alhaji Umar Ta ko Alhaji Umar Rufuti za su san cewa dan dariƙar tijjaniyar ne kuma ya jihadi yayi jihadi saboda haka cewa babu dan dariƙar da yayi jihadi ya zara kansakali ba dan tijjaniyar da ya zara kansakali malam jahilcin ka ya ƙara bayyana bangaren tarihi to wai ina ne kake da ilimi jahilcin ka ya bayyana a ilmul hadis gashi jahilcin ka ya bayyana a bangaren larabci ba iyaka jahilcin ka ya bayyana a bangaren tarihi ba iyaka jahilcin ka ya bayyana da yawa a bangaren qur'ani ba iyaka to wai malam wani fannoni ne ka karanta ka zama malami ne dan Allah wani fannoni ne ka karanta ka zama malami mutumin da common tarihi wanda bai wuce shekara 200 da wani abu ba ko 300 a cikin al'ummar shi a Afrika bai san shi ba larabcin nan da za a yi magana da shi ya gagari malam sai dai ya kwafo al-irabi ya zo ya tawo mutane in ko bane wannan malam a kwafo rubutu a yi ta yi wannan kowa ma malam ne ai duk wanda iya ta da baki ya zama malam in dai haka ne tarihi ya jahilci ya bayyana karara ilmin hadisi jiya wallahi da ka san wannan mun ganna kai da baka yi ba wallahi da ka san natijar da suka haifar wallahi da baka yi da ka ƙara bani sai da ka samu tarkizi akan wannan bangaren sannan kai sannan kuma qur'ani uwa uba to ban san fannin da ka karanta ba ake ta faman shek ban san ina ne shehuntar take ba ko kuma dai kawai shehu jaha ne ake magana shehunta ce irin ci shehu jaha ta faɗin abin da aka ga dama ba nasiba da dalili ba hujja sai maganar da kai ta shekaran jiya jiya ba kamar mai ta maganar ganin annabi cewa wai duk wanda yace mu kawo hujja aya ko hadisi to bai san ka'idar ilimi ba don wanda ya tabbatar da abu shi ake cewa ya kawo hujja kana cewa ana rena muku hankali malam abin da yasa muka nemi hujja a wurinka akan wannan dagar shine mu da muka ce ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kazata ga wanda Allah ya wa baiwa ina ƙara jaddadawa ba ma tare da duk wanda zai zo yayi ƙarya ya ce ya ga annabi amma fa kuma dan yayi ƙarya ba za mu kuma ƙaryata wanda shi kuma da gaske bane shine bambancin mu da kai to duk wanda da muka ce mun yarda ana ganin annabi aka ce mu kawo dalili muka kawo aka ce ai annabi ma ya mutu muka ce ba mu yarda ba aya ta ce bai mutu ba muka kawo aka ce magabata ba su fassara ta a haka ba muka ce a'a ba mu yarda magabata sun fassara ta a yanda muke nufin da muka masu malam sai gashi shi ya karanto mana ma wurin da kanshi bayan mun yi ta karantawa ana cewa ba a yarda ba to da muka mai wata dubarar da ke baya da wayo sosai sai ya fada cikin tarkon mu da kanshi sai ya kawo dama haka muke so tunda a mu mun fada ka kiyar da to bari mu ma dubara kai itirafi da kanka sai ka kawo wurin sannan muka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai rani fili kazati a juya mana wannan a fassara mana wannan aka yi ta yawo har yau ba magabata ba hadisi ba aya to abinda yasa yanzu muke bin ku aya da hadisi tunda mun kawo aya mun kawo hadisi to yanzu bashi ya sauka daga kanmu wanda yake son ture ayar da hadisin dole kuma shine zai ture mana su da nasi ba da ka ba da a ce da muka kawo kawai shikenan shiru muka yi ai ana ganin annabi sai kuka ce me hujjar mu na ganin annabi sai muka yi shiru ba mu kawo ba to lalle kun kada mu sai mu hakura amma ana ganin annabi sai kuka ce meye hujjar mu muka ce gaci sai kuka ce ba ku yarda da hujjar ba to yanzu ku muke bi bashi me dalilin ku na kare ta hujjar mu hujjar da ta samu kan daga rike da aya da hadisi meye hujjar